le change, le monde se métamorphose, me met des ailes, les amours.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Maryam Dauda, ga cikakkun labaran. Mai yiwuwa ne abokan hamayya a zaben Amurka da ke tafi, mataimakiyar shugaban kasar Kamala Harris da tsohon shugaba Donald Trump sun bayyana mabambantan ra'ayoyi game da yadda Isra'ila ke gudanar da yakin ta a Gaza a lokacin da suka gana da Prime Minister Benjamin Netanyahu a lokuta daban-daban a cikin wannan makon. Yayin da take nana ta goyen bayan Isra'ila na da ƴancin kare kanta daga Iran da kuma mayakan da ke samun goyen bayan Iran din da kuma yin Allah wadai da Hamas a matsayin kungiyar ta'addanci, Harris ta yi kira da babban murya akan a tsagaita wuta ba tare da bata lokaci ba. Kamar yadda na faɗa wa Prime Minister Netanyahu, lokaci yayi da ya kamata a kulle yarjejeniyar tsagaita wuta, a cewar Harris a ranar Alhamis a yayin wani jawabi da ta yi bayan da ta dauki hoto da Netanyahu inda ta yi magana ba tare da nuke-nuke ba amma a cikin ladabi. Kalaman da Harris ta yi sun sha bamban da kalaman da tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya yi, wanda ya dora alhakin rikicin da ke faruwa a gabas ta tsakiya akan gwamnatin Biden, sannan ba tare da bada wata hujja ba yayi kirarin cewa zai gaggauta warware rikicin Gaza idan aka zabe shi, abinda ya fada wa manema labarai kenan da suka tattara a gidansa da ke jihar Florida a jiya Juma'a a yayin da ya gana da Netanyahu. A gefe guda kuma, a jiya Juma'a da kakkausan lafazi ɗan majalisar dokokin Isra'ila masu ra'ayin riƙau suka caccaki mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris saboda kiran da ta yi na a tsagaita wuta a yakin Gaza da kuma bayyana damuwa akan yadda al'ummar Gaza ke shan wahala bayan ganawar da ta yi da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a fadar White House. Harris, wanda a yanzu ita ce yar takarar shugaban kasa da ke kan gaba a jam'iyyar Democrat, bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya janye daga takarar shugaban kasa a zaben da za a yi a wannan shekarar a farkon makon nan, ta ce Isra'ila na da ƴancin ta kare kanta kuma yadda za ta yi hakan na da muhimmanci. Ministan kudin Isra'ila Bezalel Smotrich, mai ra'ayin riƙau, ya caccaki kalaman Harris ta shafin sada zumunta na X, yana mai cewa yin kira ga Isra'ila akan ta tsagaita wuta a Gaza tamkar neman Isra'ila ta miƙa wuya ne. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rattaba hannu akan yarjejeniyar dakatar da yakin da Ukraine ke yi da Russia tamkar kulle yarjejeniya ne da shedan, a cewar wani babban mai ba shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky shawara, yayin da ake kara matsin lamba ga kasar akan ta nemi kawo karshen yakin da aka shafa sama da shekaru biyu ana yi. Yarjejeniya akan dakatar da yakin za ta ba shugaban Russia Vladimir Putin damar samun lokaci da karfafa sojojinsa, daga nan ya bude wani sabon babin na yaki wanda ya fi muni, abinda Mikhailo Podolyak ya fada wa kamfanin dillancin labaran Associated Press kenan. Idan kana so ka kulle yarjejeniya da mugu wanda zai ja ka zuwa wuta, to sai ka yi haka rashe take, a cewar Podolyak a lokacin da aka yi masa tambaya game da yiwuwar cimma yarjejeniyar zaman lafiya don Ukraine, kasar da dakaranta ke gwabza kazaman fada da sojojin Moscow a gabashin Ukraine. Iyalai da ke cikin juyayi da alhini sun cika gidaje a wani kauye da ke kudancin kasar Habasha a jiya Juma'a don yi wa ƴan uwansu da suka mutu sakamakon mummunar zaftarewar laka ban kwana, yayin da hukumomin kasar suka sanar da ayyana zaman makoki na kwanaki uku. Zaftarewar laka da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya haddasa a karamar hukumar Kencu Sacha Gosdi ta kashe akalla mutane 257 a cewar hukumar kula da ayyukan jinkai ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta OCHA a jiya Juma'a inda ta ambaci hukumomin yankin amma ta yi gargadin cewa adadin mace-macen ka iya kaiwa 500. Wannan dai ita ce zaftarewar laka mafi muni da aka gani a tarihin kasar da ke nahiyar Afirka inda masu aikin ceto ke ci gaba da neman gawarwaki. Hukumar OCHA ta ce ta yi abubuwa su ƙara muni. Kakakin hukumar Jens Lark ya ce yayin da ake hasashen samun ƙarin ruwan sama kada a yi mamakin ganin aukuwar irin wannan bala'in a Habasha.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
da fatar an waye gari lafiya na sanyi na an wani lafiya
lafiya
an waye gari lafiya
lafiya kalau mara magani da fatan
an waye lafiya an tashi lafiya
lahiya lau mun ka tashi wallahi
lahiya lumun
lahiya lumi wallah
to ba da ya yanayi kun sha ruwa wannan makon
gaskiya alhamdulillah yanayi ya dan inganta gaskiya an dan samu dan sassaucin zafin nan
ana ma magana to a Amurka na sanye na wannan mako me ya dauki hankalinka
to malama Grace Amurka abin da ya dauki hankali wato duk bai kai kaman wannan wani abin da wasu masu sharhi suke gani kaman wani babban darasi ne ga siyasar kasashe musamman masu tasowa a duk fadin duniya kuma musamman kasashen mu na nahiyar Afrika yadda za a ce shugaba wanda yake kan mulki bai taba wa ko kuma amin saboda matsin lambar da aka yi masa saboda wani dan cikas da aka gani aka nemi ya sauka kuma ya amince ya sauka kuma ya fada cewa ba wai bukatar tace ba a yanzu ana magana ne ta bukatar ƴan ƙasa don haka ya karba wannan ya karba wannan kuma ya sauka wanda ke ga wato kusan akasin abinda ake samu ne musamman a nahiyar Afrika malama Grace inda yanzu haka akwai shugaban kasar da ya kai shekara 90 da wani abu kuma an ce har yanzu wai nima yake ya kara kuma
yana nima ya kara
to ke ga
kaka na bayanin ni kuma wani kuma daga cikin abin da ya dauki hankali na akan wannan batu da kai dauko shine a jawabin da ya kasa bayan ya janye tukunna ka san aka yi dan kwanaki kafin ya jawabi ga kasa ya gaya musu dalilin shi na janyewa ko
to
a cikin jawabin shi nan sai ya nuna ya bayyana cewa ya ga lokaci yayi za a janye a ba matasa
a ba sabbin jini ba
a ba sabbin jini to wannan shi ma ya dauki hankali na kware a cikin wannan jawabin
kware da gaske to Allah ya sa kuma ya zama darasi ga kasashenmu na nahiyar Afrika, inda su ma muke fama da irin wannan wato abin nan kalubale na masu shekaru sun mamaye abubuwa ta yadda matasan mu ga sunan su kuma sai ana ta yin abubuwan da su suna ganin ba su dace da kwakwalen su a matsayin su na matasa masu tasowa ba.
To Allah ya bamu fahimta, Allah kuma ya kara mana ci gaba a
tsakanin
bakon nan ba mu raka shi ba dai, yau in Allah ya yarda za mu sallama da shi ko
eh na jifi asnani yana nan bai tafi ba, in Allah ya yarda yau za mu kawo mu masu sauraron mu karashin tattaunawar da muka yi da shi eh kamin mu yi ban kwana da shi a yau in Allah ya yarda.
Mun fa wani zangon ku ko
kware da gaske.
To na san yana yau kake gayyata mu bukukuwa.
Eh gaskiya ne malama Grace, bari mu nika sakonnin taya murna na farko a nan Amurka, inda muke son ko kuma muke fatan nika sakon taya murna zuwa ga iyalan Alhaji Amin Muhammad Umar Mula, sarkin Kwata Koli na Amurka ta Arewa, wato North America kenan, da kuma Alhaji Malam Bawa da Alhaji Suleiman Musa, saboda daurin auren ƴaƴansu da za a yi, Jawaz Muhammad Amin da kuma Rayyanatu Suleiman Bawa, wanda in Allah ya yarda za a yi shi yau Asabar din nan da karfe 4:30 na yamma kenan a masallacin Al-Haram da ke unguwar Bronx a birnin New York. Da fatan Allah ya ba su zaman lafiya ya kuma ba da zuriya daye ba. Sai kuma a Najeriya, inda za mu taya iyalan marigayi Malam Muhammadu Danfariya Kuru Sanyinna da marigayi Alhaji Abubakar Baraye Sanyinna, su kuma bisa ga auren ƴaƴansu da za a yi, wato Yusuf Muhammad Sanyinna da kuma amaryarsa Gimbiya Mas'uda Bello Sanyinna, wanda za a yi shi a yau din nan a kofar gidan Malam Aliyu Baraye Sanyinna da ke Sabon Gari a garin na Sanyinna, wato ta karamar hukumar mulkin Tambuwal a jihar Sokoton Najeriya, da karfe 2:30 na yamma za a gudanar da wankin ango a gidan Malam Mudassir Muhammad Sanyinna da ke unguwar Nasarawa a garin na Sanyinna, shi kuma da karfe 4:30. Da fatan Allah ya bada zuri'a dai ya ba kuma albarkaci wannan aure, ma'ana dai za a goge wuya bayan an daura auren Malama Grace.
Idan ba mu wanka za a mai sai an goge
a za a mai wanka, amma ai za a wanke ango sosai Malam Yusuf, za a wanke ango Yusuf Muhammad insha Allah, muna taya ka murna da wannan.
Yanzu dai sai da toto da sabulu, tunda dai an hada wankan nera.
Ana wankan nera, amma dai bai hana ai mai wanka da sabulu da susu, sannan kuma a sa mai alkibba, kuma a daura a nada mai rawani, ko kin san wani nadin sarauta ne za a yi maka.
Allah sa an ya dace.
To amin zuma amin malama Grace. A karshe sai kuma iyalan injiniya Sarki Abdullahi da kuma Alhaji Jazuli Usman Gaya, su kuma muna taya su farin ciki bisa ga daura auren ƴaƴansu da za a yi, wato Zaharuddin Jazuli Usman da kuma Fatima Sarki Abdullahi, wanda za a yi shi ma a yau Asabar din nan, wato da karfe 4:30 na rana a masallacin Wudilawa Daura da ke Central Office jihar Kano a birnin na Kano. tare da fatan Allah ya sa ai lafiya kuma Allah ya albarkaci wannan aure ya ba su zuri'a dai ba saniya.
Amin sun mu amin to lalle ko ka raba mana amin yanda ake cewa ka raba mana hankali an ce rago ya ji iye. Mu wanne zamu je a ce kan lalle za a yi bukukuwa na sanyi na so Allah ba da zaman lafiya da albarka.
A gaskiya to amin sun mu amin
lalle. Muna an kuma mun kuma samu karuwa muna tuna ai muna tai abokin aikin mu wakilin mu a Kara Ghana Hamza Adam murnar yawa
saboda karuwa da ya samu
Allah ya raya ta Allah ya ba lafiya da karfin jiki Allah kuma ya ba iyayenta ikon kula da ita
to amin malama
kuma bari mu mika gaisuwa fata alheri daban gajiya da kuma godiya ga dukkan waɗanda suka karrama mu suka rufa mana baya a lokacin jana'izar yar uwanmu Ladi Banyame mai gari wanda aka yi ranar Lahadi a Bauchi muna godiya kwarai da gaske Allah ya sa kowa ya isa la gida lafiya Allah kuma ya kyautata namu karshen duka
amin sun ma ne
to bari mu shiga zangon gaishe ko waɗanda muka samu ni bari in fara da wannan da ke hannuna waɗanda suka aiko mana sako ta wannan hanyar sadarwa ta zamani WhatsApp muna mika gaisuwar fata alheri ga Baba Malam Riga da Ina Mairi da Gajere Shehu Barbarejo da Jibrin Altile sai Nura Mai Kenis da Abu Chansa da Sani Dan Umma sai Kawo Malam Isa da Ladan Malam Lawali sai Balankwa da Bala Bature da Atiku Headboy da Mande Kati na kowa sai Ado Roja da Malam Lawal Ika da Dan Talo Dan Dada da Dan Ladi Kunduni da Umar Mugu Mugwa to tofa da tofa ta alheri da zuwa ga Dada London Boy da Faruku Roki da Sani Abacha sai Malam Madugu Dan Malam sai kuma Yakubu Mai Aski Badaraka jihar da magaran jamhuriyar Nijar da fatar an tashi lafiya to dan masanyin na
to malama Grace bari mu isar da sakon filin a bari ya huce da fatan an shiga karshen mako lafiya zuwa ga malamin makaranta ya wuri da Aminu ya una bayan UBA da kuma limam Badamasi limamin masallacin Juma'a na biyu a kauran Namoda da Khalifa Aciku Abubakar mai suna da Alhaji Ibrahim Shamakin Zamfara da Dr. Nafi'u mai magani ido kauran Namoda da Abdullahi mai shayi bakin kasuwa kauran Namoda haka kuma muna mika gaisuwa zuwa ga Honorable Hafizu Balarabe Gusau da Hussein Dangote karasuwa da Alhaji Nile Yusuf Ali da Malam Abu Kaura mutum abin tsoro ne sai liman Sani Dingire mai walda da Hassan Hose mai foto kauran Namoda da Ibrahim Ismail manager da Malam Nura Bala vice principal na kauran Namoda secondary school sai kuma Alhaji wato Ibrahim Suleiman Saisi sai Dr. Abubakar Rabi'u Magani Bakarfa da wato Muhammad Salihu kauran Namoda a jihar Zamfara baban Abdulsamad gaisuwar fili a bari ya huce zuwa ga maciyo direban keke Lago karamar hukumar Darazo a jihar Bauchi da Shehu Adamu Rijau da Yahaya Danno Azare da Lawan Bin Hambali dan Silva Sokoto da Umar Yahaya wato Umar Sayasaya Albasu da Sani Mai Langilange ya wuri da Alhaji Ahmadu Kakkai sarkin fatar Katagum Talban da Rajiya da Alhaji Dada sarkin fawon ajiyar Katagum da kuma Haruna Muhammad Katsina sai Honorable Alhaji Shafi'u Madawaki Inono da Malam Danjuma Katsina da Hajiya Maryam Kasim Abubakar Iya Ummi Elegance sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Hajiya Abu Yar Fulani da ke gidan sarkin Katsina da Usman Manika Mai Ruwa Road Funtuwa da Fa'ilu Dan Ladi Mahuta da mutanen garin Damari da ke karamar hukumar mulkin birnin Gwari a jihar Kaduna da Aliko Auta Kafinta Yalwa Gindin Akwati Barkin Ladi a jihar Plateau Nigeria da kuma Inuwa Gwatai Gamau Toro da Lawal Bin Hambali da Sulba da Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Sani Mai Langilange a wuri da Ishaya Lamu dan masanin Limuru a ƙarshe da Bashir Tela lafiyan bari da fatan dukkan su za su yi ƙarshen mako lafiya.
bakon naka.
Eh, yanzu malama Grace bari mu kawo karashin tattaunawar da wakiliyar mu a Kano Baraka Bashir ta yi da shahararren mawaki a masana'antar shirye fina-finan Hausa ta Kannywood wato Nazifi Asnani.
Ini ina son wakar da nake ce in ka ko a ina ne in ka ce mun fito in yi zan iya daukan abun magana yi kuma ba tare da na san da za a ji kunya ko na abu ba ita ce wakar dan marayan baki saboda ina har gobe ina girmama rubutunta a saboda na samu kyaututtuka akan rubutunta saboda ni kaina da ne rubutun ina jin dadi ina karanta rubutun so gaskiya ni ina kiranta da makan da ta wato waka da nake yi ina wanda kake tunanin shi zai yi ma wata kilishi zai saka cikin kunya zama na duniya ayi shi banda sauri mai saurin zaka tadda shi a hanya sumagiya ta kan hanya ce sabuwa fiyade yaro ki fiyade mara kunya mai yayi zafi ake so ayi kasdani sumanta rabbi ne mai wahadaniya kogi bai kun da tini na kammaya ba kogi kadai ba har da ruwan maliya wani da yake cewa ka dan mana yanki wanda ita ba ta yi nata lokacin ita ma ta zo da wani abu wanda mutane suka dinga dauka suna papa suna amfani da kalaman ciki misali kaje amma wani abu sai ka dauko sai ka je ka gutsuro daidai wajen da kaje kake so sai kai ka zo ka daura saboda ita ma tana da irin wayannan kalaman a cikin ta to waka bantan tsoro ita ma waka ce wanda ita ma ina alfadi da ita gaskiya kaje ina ban san tsoro ba ban san tsoro ba ban san tsoro ba ban san wannan ba tsoron Allah shine ba wai na mutum ba da cewa kawai in sai imani da Allah to fa gaskiya komai zaka ya kawai ka karfin sa ko menene kawai amma kai da kai imani da Allah shi sa na samu ka cinna ban san tsoro wannan shi gaskiya alhamdulillah ina gode wa Allah ko da nazo har ka waka akwai wanda nake kalla suna waka babu shakka amma wanda nake kalla na wada gaskiya kusan balalaje gaskiya ina ce masa bani ina jin wakokin sa kuma suna burge ni mawaƙanmu kuma na nan Afirka akwai Umu Sangare gaskiya ina son salon yadda take raira waƙarta in a traditional way gaskiya to kusan wa'innan zan iya cewa na kalle su kafin na fara waƙa farko abinda zan ce na cimmawa shi ne alhamdulillah sunan ya zama branded name an san shi ne Nazifi Asnani abinda kuma nake so in kai nan gaba shi ne akwai wata makaranta da nake so yi ta music kuma insha Allah yanzu na kafa dan ba kuma in Allah ya yarda na san zan kai da shi insha Allah wannan shi
Muna godiya kwarai da gaske baraka da bakonta sai mai miki adabo kace ko
sai mai musu adabo mu ce to a sauka gida lafiya kuma muna fatan nan gaba a cikin shirin wata rana zai sake wayoyin mu in Allah ya yarda
to amman tuma amma sai kuma mun yi wani bakon ko
kwarai da gaske insha Allah
to da san yin na yau labarin ku zan baka
to ina sauraren ki malama Grace
ko kuka isa binnin Kano
Allah ya sa ba irin kazafin wato gobira wannan ne ko kuma bare-barin nan ne kin san ko yace cikin yi mana kazafin kike
wannan na san yin na wai Kano kuka je
a'a
kin je kashe kwarkwata ido
to bari dai in saurara inji ina jin ki malama Grace
wai to wai wani bafulata ne na san yin na yaje binnin Kano sai yana tafiya sai ya ga yara suna ta sayan alawar audiga alawar audiga na ana yin ta kala-kala ayi kala-kala dai ya abun gwanin ban sha'awa
na'am
sai yana gani wannan ya zo a bashi a leda wannan ya zo haka sai shi ma ya ce bari ya je ya ga abin da ake saidawa sai tambaya nawa-nawa ne ake bayarwa aka gaya mashi ya ɗebi kuɗi ya bada aka bashi alawa audiga na to ko da ya ɗebi alawa ya yanko alawa audiga ya suka baki
sai ya ji ta rushe ya ji bakin bai cika ba
kada wace gu an sun fara sai da babu an sun sa tunda da ya saka bai ji komai ba sai
ya saka ya ji babu
har sun fara sai da babu sun ci kudin babban latin ne ba irin ya je ya so ko sai ya tauna ya tauna yana ji wannan abin da kawai sai ya ji shawal
alama gaisu wannan sharri ne kawai irin na gobilawa da kuma bari-bari wannan sharri ne kawai amma kin sa ai mu ba mu bada bashi sai mun rama don haka za mu rama
ka bi su bashi ba ko mu zuwa Allah da ka rama
insha Allah kwarai da gaske
to da gaba da ba jini da daga fada su jini da aka tilo su jabirki da yanzu a madadin
Murtala Faruk Sanyinna
alheri yake muku fata alheri da ko fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leather Creation da ta daidaita mana sauki da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.